إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا قوم شاء بقري دوتان ربيع من الآخر hijira manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445. A darasin littafin muqaddimatu al-uziyya a wannan masallaci mai albarka markazu Ibn Taymiya. Littafin muqaddimatu al-uziyya littafi ne daga cikin littattafai waɗanda suke turasul islami ko kuma turasul fiqhul maliki, wanda babban malami a Sheikh Abul Hassan Ali al-Maliki ya rubuta. Ɗaya daga cikin malamai na wanda suka rayu a ƙarni na goma, a ayyar shi 1857 ya rasu 939. Irin wannan bugun za mu tashi sharhi na 16, fasulun nawaqidul wudu. Malam ya ce fasulun fi nawaqidul wudu, fasali zai bayyana mana abubuwan da ke warwarewa a ruwan nan. Nawaqidul wudu arba'atu, abin da yake warwarewa a ruwan nan bayan an yi ta arba'atu abubuwa ne hudu. Al-awwal ar-riddatu, na farko ridda Allah kare mu, shi ne musulmi ya aikata wani abin da zai fitar da shi daga da'ira ta musulunci, shi ne ce wa kufrul muslim, ridda ita ce kafirta musulmi. Dukkanin wanda ya zama ko ya yi ridda to duk ai ce shi ya rushe. Kaga kuma arwallah ita ma ibada ce. Allah ya ce wa laqad uhi ilayka ila alladhina min qablika لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله في الآخرة من الخاسرين. دو wanda ya kawarce ma imani duk aikin shi ya rubuce. Kenan in mutum ya yi arwallah kuma sai zamanto bayan ya yi arwallah sai bar addinin musulunci kuma sai ya dawo. Misali yana da arwallah ya rinda ya dawo to kuma yanzu ya sake arwallah. Manzo Allah sai da ta tuhuru shatarul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was salatu nuru wa sarqatu burhanan was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullu an-nasi yabdu fabaihu nafsuhu fa mu'tifa aw mubiqa wani zai waye gari amma sai halakar da kanshi da yanda zai zama to kenan ya rusa imani shi gaba daya. A wannan hadisi za mu gada nafsar sai ya ce kina tuhur shatrul iman, kina in har sarki ya zama rabin imani ne to kuma ridda ita kuma tana bata imani, to kaga kina tana bata ne sarki, tana bata arwallah, dan da ce tuhur shatrul iman. Saboda haka kinan mala ya ce ridda tu ridda. Athani na biyu ashakku fi wujudi tahara, ashakku fi wujudi tahara aw fi hadathi aw fi sabiq minhuma ma lam yusaykiru shakku. Ashakku fi wujudi tahara, abu na biyu da yake warware ma mutara wala ashakku, mutum ya dinga kwamgawa kwamba yana kokonto fi wujudi tahara cewa wai ya yi arwallah ko bai yi ba arwallah. Afi da hadisi ko dinga shakkar ko ya yi bawali ko bai yi ba, afi sabiq minhuma ko kuma ya dinga kokonta wai kafin arwallah bawali ya ko bayan arwallah ya bawali ma lai saki o shak, matukar dai ba wai kokontan ya aure shi ba. mutumin da ya zama to yana kokon to shin yana da tsara ko bai da tsara to anan gurin ba wajibi bane ba ya sake yin wannan harwala mutkar yana da harwala sai kuma shakka ta shige shi cewa kamar bai harwala ba to yanzu asali alayhi la zulu bi shakk shakka bata kawar da tabbas in kuma bai da harwala sai ke tunanin ko nayi harwala to asali ba shi وقال سيدنا إذا وجد أهلكم في بطنه شيئا إن دينكم يجون كوكا تشكي فأشكر عليه سيأب يرك تدشي أخرج منه شيء وأنا أبي أفترق دبرش أمرا ولا أخرج من المسجد كريا أفترق مصلاتي حتى يسمع صوت الأول جدريا السيئات كارا كوكم يعتبط الرجل وارن تبص أرولش تاور ولي amma mujarradin yana da arwala sai ke kokon tantawar wani ko ba tawar wani ba to tana nan saboda ai kaga yaqini shine mi yayi arwala to kuma shakka bata kawar da yaqini sai kuma malisan ka hawo shak wanda shi kuma kokon to ya arme shi yake shakka a kowane lokaci hadisi ya war gare shi ko bai war ba a kowace arwala in yayi kamar misali shi kuma nan gurin zai zama to kenan zai dinga arwala duk lokacin sallah kamar yadda mai istihaza take mutum ne kullun shi yana da shakka yana da arwala ko ba shi da arwala to yanzu duk lokacin da zai sallah ya sake arwala kaga yanzu ya yi gido akan me yaqini kenan kenan na farko abin da yake warware arwala din da na biyu mutum ya dinga shakka na uku al-hadath وهو ما خرج من أحد السبيلين على وجه السعة والإحتياج الحدث حدث ينا وروري أرولا منين حدث وهو ما خرج من أحد السبيلين شيني أبن دزي فترق أين كفاه جابين دا أدم دا الله سبحانه وتعالى هوري ما دا أدم وجم فتر لحدثي على وجه السعة والإحتياج أما إذا ما أفسك تلاهية يكون أفسك تا الآدم masalan kaga mai yoyon kusari kina arwalar shi tana mutum ne yake yoyon kusari sai zaman to an samu shi mai sa to kaga yanzu ai kusarin yana zaba to kasantuwar shi yasa yace ala wajhi siha saboda shi ai bai san ba lokacin da ne ba wannan yake musabe iya rikewa kusari to wanda yake da daganar kusari ko yoyon kusari kenan yana da kusuri shi ma zai arwala kawai ko da yana sallah kusarin yana mutaba ne kamar mai istihaza kaga in zai arwala ko da ko tana sallah jinin yana zuba ba ne wani ihtiyar kuma ya zama a fuska ta al'ada wanda aka saba misali inda za a sa mishi wata mesa a dinga fitar da bayan gari ta cikin shi to kaga yanzu ai wannan ba fuska al'ada bace ba aka sa wani abu ake fitar da bayan gari amma ba ta dubura shi ko ake fitar da bawali amma an tsaga marar ne kenan ba ta gaban shi ba to wannan bawalin da wannan bayan garin da ake huda tunda ba huska al'ada bace ba to wannan bai warware mushi ba arwala bai warware mushi ba arwala kenan hadisi ko dai bawali ko ghaibi kaga Allah ya ce au jahadu minkum min al-ghaib ko kuma danku yayi abin da yake bayan gari dukkanin abin da ya fita kenan daga wannan hanyoyi guda biyu yana daga abin da ya warware ma mutum harwala kenan inda ɗaya daga cikin wannan ijma'i ne na malamai in har ya zama to daga ɗayan kafa guda biyu ta gaba ko kuma ta baya amma in ya zama ba ta nan ba ne kamar daga mahutsara kamar daga ciki shi ne an yi sabani Imam Abu Hanifa Imam Ahmad Sufyan al-Thawri duk Allah ya tsin shi da rahama Allah ya tsin su da rahama suna ga cewa mafita kwaya ɗaya ce suka ce arwala tana warwarewa ta dukkanin inda najisa ta fita daga cikin mutum ko ta ina ne amma Imam Shafi'i ya ce a labudda sai ya zama to ta fuska ta al'ada ya ce amma in ba ka ba la yaqut illa idza kharaja minhu arwala ba ta warware sai in da ɗayan kafan nan ne ya huta sannan kuma in ya huta ya ce kenan arwala tana iya warwarewa in kuma daga ɗaya daga wannan kafar ne halau ya huta sai ya ce to kuma a nan gurin ko da ma a ce misalin tsakuwa ce. Masara ne tsakuwa ta fado daga gaban mutum. Yace to kenan arwala ta warware. Ko kuma misali jini ya fita kenan daga bayan shi. Yace arwala ta warware. To amma nan abinda malai ka mana kenan labudda ya zamanto daga abinda yake hadasi. Din da yace al-hadathu huwa ma kharaja min hadis sabilin ala wajhi siha wal intiyad. Ala wajhi siha wal intiyad. Haka fitar iska kenan in ya zamanto iska ta fita tare da ƙara kenan ta gaban shi ko kuma ba tare da wannan ba shi ma arwala ta warware ijma'i. Muzarasa sai yake cewa la yaqbalu salatu ahadukum idha hadatha hatta yatawadda. Allah bai amsa sallar da yan in hadasi ya faru gare shi sai ya yi arwala. Sai wani mutum ya ce mutumin ya zo daga hadarar mu sai ya ce mal hadasi ya aba wuri shi ya zo ne da kawai sai ya ce mi ake ce ma hadasi sai ya ce fusa'un aw duraq sai ya ce fitar da iska wanda yake ba mai ƙara ba ko kuma a wanda yake mai ƙara. Sai kuma kenan na gaba na hudu shine al-asbab wa hiya kenan al-asbab wa hiya thalathatu. Sai kuma al-asbab sabubba wa hiya thalathatu. Sai kuma kenan abu na gaba wanda yawanci malamai suna magana akai lema da za a samu kenan a gaba na bangaren kenan mace shi ma wannan wasu suna lissafawa a matsayin najasa wasu suna lissafawa a matsayin tahara. Malamai suna da mazhabi guda biyu. Mazhabi na farko suka ce leman da za a samu najasa ne saboda yana kamanceceniya da mazi wajen kasanto shi a gabe yake kuma sannan ba a halittar ɗa daga shi. Suka kawo hujja da hadisi na Zaid ibn Khalid ya tambayi Usman ibn Affan Allah ƙara yarda a gare shi yace ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu fa lam yumni qala Usman yatawaddahu kama tawaddahu lis-salati wa yaghsilu dhakara. Mutum ne ya tsara kuma ba tare da ya fitar da ruwa ba sai ya ce ya yi arwala kamar yadda mutum yake arwala kuma ya kama ruwa ya wanke gaban shi. Usman ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka da kuma hadisi na Ubay ibn Ka'b shi ma ya ce ya Rasulullah idza jama'a ar-rajul fa lam yumni in mutum ya tsara ba tare da ya fitar da mani ba sai ce rasul ma masa min farjul mar'a min thumma yatawadda wa yusalli ya zaman ko ya wanke gaban shi sai kuma ya arwala ya salla. Kenan mazhabi na farko suka ce najasa ne kenan mace za ta sake za ta yi arwala in har an samu faruwar lema. Mazhabi na biyu suka ce zahir ne suka ce hadisan waɗancan guda biyu din jin su an shafe su da hadisin Aisha uwar mu'mini annaha qalat tabrukul mani ya mintu bi rasul wala shak anna dhalika min jama'il fa inna al-anbiya la yasibuhum al-ihtila. Aisha ta ce na kasance ina kankarewa daga tufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce to kaga wannan nake nan kusantar iyali ne kenan tun da haka ne inda najasa ne da ni zai faru labudda sai an wanke saboda suka ce ba za a samu faruwar haka nan ba kaga he an samu kenan kusantacceniya wa juna. Saboda haka ya suka ce kenan arwala ba ta zama wajibi. Sannan suka ce bai zo ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata da yin arwala ko yin wanka inda aka samu wannan lema. Wannan kuma shi ne kauli rajihi wanda malamai suka rinjaya kamar yadda yake cikin al-Majmu' Sharhul Mu'attab na Imam Nawawi da kuma al-Mughni na Ibn Qudama duka kenan sun yi bayani akan wannan. Saboda haka kauli rajihi lema da take a gaba kenan na mace bai warwarewa arwalata. Sai al-asbab na hudu wa hiya thalathatu. Asbab uku ne. Al-awwal lamsu man tujadu lamsu taba jiki man tujadu laddatu bi lamsi na wanda taba jikinta yakan samar da jin daɗi fil ada a al'ada. Ma'ana a samu namiji ya dawo jiki na kenan bangaren mace amma wanda adatan kenan akwai halaccin aure a tsakanin su shine abin da yake ne kenan ya ka cire kamar misalin uwa kamar ƴar uwa misali yayin musafaha da kanwashi ko yayin shi misali ko khala shi misali ko ma'aiyar shi misali to ba wannan ba ne ka san da koyi da ko yayin shi ce ita da ko ta wannan sai bana kakkai tsawana la aina yaro la aina saki a wannan kamar yakan daukan kamar dai wata shekani ya ce ita mace saboda haka mujarradin dawon shi na mace kuma kakare sai ya saki a wannan to shi yake nihi ana nihin kai ne bakar Qur'an Allah kake gaisawa da ƴan mata to wannan gaisuwar wanda nan sara sai ce la ya tsana fi ra'sikum bi mithli khairu lahu min ayyi masmarati la tahillu a samu wani sai a yanka kan mutum a farka shi gida bi yayin mai sauki ya taba cikin mutum da ba halali ba ce gare shi to wannan shi ake nufi amma ba wata ƴar uwar ka ba ko ma ayyar ka ko wannan ba ake ne shi yasa yace lamsu taba jiki naman tujarul ladzatu bilamsi wanda kenan tujarul ladzatu ana jin dadi bilamsi da taba jiki kenan lamsu taba man tujarul ladza wanda ana samun jin dadi bilamsihi da taba da taba cikin kenan cikin da taba shi kan samar mutum jin dadi fil ada al'ada ka zauja kamar misali mata wal ama kamar baiwa in qasadal ladzata wa wajala kaga fiqhu na malamai da kuma tsoron Allah na malamai me yasa ba da misali da ka zauja wal ama kaga yabe ba da misali da wata wannan kina halaliya ce a gare ka sai ba da misali da ita saboda haka ka zauja wal ama in qasadal ladzata in har yana faci jin dadi wa wajadaha kuma sanne je dadin saboda haka kenan bai wushi ko wanda take matar shi aula ko kuma bai ji ba dadin aw wajadaha min ghairi qasdi ko kuma bai ne faci ba wannan sai zaman to ciki ya gaba kuma sai zaman to haka nan in ya samar mishi da jin dadi yace to ar walla kenan tawari illa al-qubla tafila saboda haka in qasada ladda wajada aula ko kuma a bai samu jin dadin ba aw wajada an ghairi qasdi ko kuma a sai ji dadin amma da nufin shi ba nufin ya ji dadi ba illa al-qubla tafila sai dai sun bata a baki fa inna taqudu mutlaqa ita wannan tawarware ar walla kai tsi ba tare da duba da jin dadi ko rashin jin dadi ta warware ar walla amma safanin wancan kenan sai zaman ku ba taba bane na jin dadi misali ka taimaka maka daukan ta daga can yin kaza kaga ba wani hoshi bane wani abu wanda yake na sha'awa to amma yace illa qublatu fil fami fa inna taqudu ruuhu mutlaqa fa la tura'a fiha al-ladha shi a bangaren kenan su ba ta ba'a kiyaye wa jin dadi ko rashin jin dadi a nan ba za a ce ya ji dadi ko bai ji dadi ba wa qawluna lamsu man tujalu ladda bi lamsihi adatan fadin mu da muka ce lamsu tabawan man tujalu ladda bi lamsihi cikin da akan samu jin dadi in an taba adatan al'ada itirazan dan kiyayewa mimman la tujalu ladda bi lamsihi adatan ga wanda taba jikin su a al'ada ba wai ana samun jin dadi ba fa inna la taqudulu wannan ar walla ba tawari ina misali ka sigira ta fa misalin karaman yarinya dan mutun ya ta jikin mace karaman yarinya wannan ar walla shi tana allati la tushtaha wanda kenan ba a sha'awata wal maharami ko kuma muharrama shi ina misali kal ummi kamar ma'aiye shi wal binti kamar diye shi wal ukhti kamar ɗan uwar shi shi ma wannan duka arwallar shi tana nan dangane da taba jiki na mace bayan mutum ya yi arwallar malamai sun kawo sun yi maganganu guda uku magana ta warko cewa arwallar ta warware mutlaka duk wanda ya arwallar sai taba jikin mace da niyyar jin dadi ko ba da niyyar jin dadi ba arwallar shi ta warware wannan magana wanda suka faɗe ta daga sahabbai Abdullahi ibn Mas'ud da Ibn Umar Imam Shafi'i kuma wannan shine mazhabin shi aure na biyu suka ce layan kudin mutlaka arwala ba tawarwarewa ko da niyyar jin dadi ko ba niyyar jin dadi wannan kuma a cikin sahabbai wanda suke da wannan matafiya din Abdullahi ibn Abbas yana kan wannan sai kuma dalibin sa Tawus ibn Kaysan sai kuma Al-Hasan al-Basri da Atau kuma shine mazhaba ta Abu Hanifata da kuma almajirin shi Muhammad ibn Hasan al-Shaybani kuma shine kaulin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba aure na uku cewa shawa yana warware arwala in har ya zama to an shawar da ne ya shawa wannan kuma shine mazhabi na Imam Malik Allah ya tsare shi da rahama
da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal a mashahuriyar magana daga gare shi. Waɗanda suka ce in mutun ya taba cikin mace arwala shi ta warware ko ma ta kaka, aka ce me dalilin ku kamar sun Ibn Mas'ud, sai ce fadin Allah aula masu min lisa a faranta juma. Allah ya ce ko kuka taba cikin mata ba tare da kun samu ruwa ba. Ya tabbata ga Ibn Mas'ud Ibn Umar suka ce almasu abinda ake nihi ma dunar jima abinda bai kai tarawa ba. Sai dai Abdullahi ibn Abbas shi kuma sai ya saba musu, sai ya ce almasu wal lamsu wal mubashara duka aljima ake nufi. Kinaya ce Allah, alqur'ani littafi ne wanda ya kumshi kenan kinaya. Musulunci ana son duk abinda akwai jin kunya a yi amfani da kinaya. Kaga Allah ya ce wakaifa ta'khudhu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa aqadna minkum mitsaqan ghaliz. Allah ya ce falamma tabashaha hamalat hamalan khafifan famarrat bi. Sai ya ce to nan ma aula muslimin nisa al-mussu wal-lamsu wal-mubashara, yace duka aljima'a ne. Allah yana kinaya saboda haka kenan nan da aka ce aula muslimin nisa am yi ake nufi kenan ana nufin mu'amala ta auratayya ba ana nufin taba ciki ba. Wanda kuma kenan su kuma Ibn Mas'ud sun tayi akan me kenan zahirin cewa tabawa ake ne. To shi yasa su yayin suka ce in mutun ya dawo cikin mace kenan arwala shi ta ware. Kauli rajihi shi din kauli wanda ne yake na biyu, yawanci shi malamai suka rinjaye wancan kauli wanda aka ce shi ne matafiya ta Ibn Abbas da kuma Tawus da Hassan da Atau, kuma shi ne mazhabin Abu Hanifa da ɗalibin shi Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, kuma shi Ibn Taymiyyah ya zaba. Kaga Ibn Taymiyyah mazhabin shi Hanbaliya ne, amma kuma nan sai ya bi mazhabin Hanafiya saboda ƙa'ida Ahlus Sunna su ake zamanto kawai inda dalili yake a can kake, kar ka ce kawai ni bangare kaza nake. Kaga saboda Ibn Abbas ya ce dalilin da su Ibn Mas'ud suka dogara a kai kenan abin da yake nihi ba taba ciki ba ake kinaya ce Ubangiji subhanahu wataala ke yi, to kuma shi ne babban dalilin su. To kaga kenan dalilin nasu ya zamanto kenan ba a zahirin abin da suka tayi akai bane ba. Saboda haka kauli rajihi shi ne wannan, shi ne arwala ba ta warware ba dan mutun ya taba cikin mace saboda kukutar kenan, saboda kenan rashin kukutar waɗancan dalilai ɗin. Sannan bai zo ba daga manzon sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Tare kuma da kaga abu ne wanda mutum zai iya arwala, misali ya mushi abu hannun matar shi ko ya dawa matar shi ko na makamanta. Sannan kuma ma an nakalto manzo sallallahu alaihi wasallam ya arwala ya karsun bata nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kafin ya tafi masallaci. To kaga inda hakan yana warware arwala da kenan hakan ba zai faru ba, kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace kuma faqanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan alal firash, wani dare min al firash na nemi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuɗa shi na gabe ne falta mastu, sai na neme shi fawqat na lalabo shi fawqat yadi ala batani qadamai wa fil masjid, sai hannu na ya fada bayan diddigen shi yana a masallaci ho masu batani ya kafa su guda biyu yana ce alama ne a'udhu billahi min shaitani. To inda arwala shi ta warware, inda taba cikin mace yana warware arwala, kaga Aisha ta taba kawar manzo sallallahu alaihi wasallam da sai zama to ya cire sallah din kenan. Haka Aisha tace kuntu ana mu bayani da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina barci gaban manzalar sa sawar jilaya bin qiblati, ƙafafuna suna gaban alqiblashi, fa idza sajada ga magani fa qabtu bi jilaya, in yi Yesu jila sai zungure da goshin shi sai janye ƙafafuwa wal biyuti yawma idza laysa fiha masabihun, tace saboda a gidajen namu a lokacin babu fituru. A wani lafazin tace idza arada an yutura masani firjin sai taba ne da kafashi cewa in tashi kenan in yi wutin. To kaga wannan sai nuna kenan rashin warware arwala a kan wannan. Irin wannan aka kawo mutane aka kawo wannan masala ya aka yi istidlali da hadisi, akwai wanda shi dan sai samu sai su ce to manzalar sallallahu alaihi wasallam. To ai wannan shi ya nuna tabbata ba, saboda ai Allah ya ce la karkana la kun fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana lillahi wa lil mu'minin wa dhakara Allah katiran wa an tuti'uhu ta'tabi ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u rasulahu ulil amri minkum. To kaga asali duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam asali shine at-ta'assi, wasu kuma yasa ce a khususiyya ce, shi kuma ba a da'awa ta khususiyya ne da dalili. Don kace kaza khususiyya ne ka dalili, kamar aure na mata sama da wannan mace tabarakanta ga nan sarasar kaga sai Allah ya ce khalisatan laka min duni umnatu ruh khususiyya ce sai a bayyana cewa khususiyya ce asali dan kai arwalla sai cikin kai taba cikin mace arwalla ka tana sai dai fadin ya zamanto mazi ya fita to kaga ba taba cikin da ya warware ma arwalla ba ya warware ma fitar wani abu ne to shi kuma kaga yana daga cikin ne hadisi kenan sai kuma masu zakari nafsihi al-muttasil bi batil kafihi aw janbihi aw bi batil al-asabi aw bi janbiha min ghairi ha'il amdan aw sahwan iltaza amla masahu min al-kamra aw ghairiha wa la yantaqidu bi masahi min fawqi ha'il walau kana khafifan masu zakari nafsihi mutun ya taba al-awra kanshi al-muttasil shahwar da take saduwa bi batil kafihi bi batil kafihi da cikin zaben shi kenan kar ya zamanto da me saba a hannun shi kar ya zamanto me bayan hannu kenan ana zancen me ya taba al'aurar shi da me tabawa da kai tsaye mubasharatan kenan da tafin shi ba tare da wani shamaki ba kamar misali a ce yana saye da wando misali sai zama ya taba gaban shi kaga akwai wani shamaki arwalar shi tana nan sai dai inda ake zance inda ke ne shigar da hannunsa a cikin wandon nashi kenan ya zama babu shamaki ya taba al'aurar shi to nan ne kuma arwala take wani shi yasa shi wa addinin musulunci kawai dan karatu yanzu irin wannan yanda jahilci shi yasa da yawa sai kaga ai wani lokaci duk bangaren ibada ta jahili tana wahala kaga abinda Imam Khalil ibn Ishaq yake faɗi a cikin littafin Muftasar kaga yake cewa haka kuma ba ya ce arwala tana warware ba zai yi ma'amtin sallah ba inda mutum ya sa wando na ciki na wanda yake jahili wandon ciki na jahili ya ce bayya sallah saboda ai kaga shi bai san ba kamar kiyayewa ne hadisi ne ne kaza ya ce to wannan ba zai yi sallah ba kaga saboda me rashin kiyayewa waɗannan abu to wanda ba sani ba ya shi sannan ma zai ya kuma bai da wannan dan ya yi abin da bai san wannan din shi mun dan wake ce akwai wanda ana zaccen ya kai shekara 70 ina ga wani mutum ya ce shi bai taba sanin yin tusa tana warware ya kai shekara 70 ya ce ba shi taba sanin ya kuma zai tusa warware shi ta warware kaga yanzu din wannan ne kaga gani kaga ni kuma ana karantawa a ko'ina to so kake sai an zo cikin gidanka a zauna ka hudo tabarma a koya maka ka ce bari ne barci nake shi ko kuma so kake a tsarna ka gonar ka kana noma ka ce sari kake yi mu je ne kana gaya mun ina sari idan ka rasa aikin wannan na ya je a rasa to gaga mazu zakari namsi al-mutasil bi batil kafi ya shafi gaban shi tabawar da take saduwa bi batil kafi aw jambi ko gehe kamar nan gure kenan na aw bi batil al-asabi ko kuma da cikin yatsotsin shi kenan ba bayan ya tsaba aw bi jambiha ko kuma gehe ya tsaki kenan ba mi ba ba bayan ta ba min ghairi ha'il amma ya zama ba tare da shafuki ba amdal aw sahwan da gangam ne ya taba ko da manto iltazza amla da ya taba gaban nashi ya ji dadi ko bai shi ba masahu min al-kamra ya shahi gaban nashi daga asalin gaban ma'ana gurin wanzami aw ghairiha ko ba da ko ba nan bai taba wala taqidu bi masahi min fawqi ha'il walau kana khafifa arwala fa tawarwarewa bi masahi min fawqi ha'il dan ya shahi gaban shi ta tsakanin shamaki walau kana khafifan ko da ko sharan ne shamaki wannan shine mashhurin madhabi na Imam Malik cewa dukkanin mutumin da ya taba gaban shi arwalar shi ta warware ko mata wani irin hali ne ya zamanto yayi haka nan ma'ana da shawa ko ba da shawa ba in dai har babu shamaki a tsakankanin tabawar wannan gabanin shi wannan shine kenan madhabi na Imam Malik wannan kauli kuma mafi yawan sahabbai ma suna kan shi kuma shine dai mazhabin Imam Shafi da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Hazm ma akan wanne yake kuma shine mafi karbin mazhabobin kuma mafi rinjayen dalili akan haka kenan saboda haka da yawa daga malamai sun rinjayar da wannan saboda yawanci arwala takan warwarewa abin da yayi kawai mutun ya tsaya kiyaye dan kai je fada cikin kure shi yasa daga cikin dalilan su wanda suka dogara akai cewa wanda ya shahi gaban shi arwala shi ta warware cewa wanda ya shahi gaban shi kenan arwala ta warware in ya zaman to da shawa ko ba da shawa ba in dai har ba tare da shamaki ba wanda shine mazhabi na Imam Malik kuma shine abinda kenan Imam Albani ya tafi akai ma'ana in ya zaman to bi shawatin kenan ya zaman to bi shawa mazhabi na hudu cewa bai zaman tawawa bai zaman tawawa wajibi yin arwala in mutun ya shayi gaban shi sai dai mustahabi ne mutun ya arwala shine mazhabi shi kuma Imam Ahmad a dai daga ruwayoyi kuma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wannan ya zaba Ibn Uthaymeen shi ma akan wannan yake cewa in mutun ya shayi gaban shi to mustahabi ne in dai ba shamaki ya saki arwala to kaga cikin nan akwai mutane daga safanin malamai tunda wasu sun ce arwala ta ware wajibi ka saki wasu ka ce a mustahabi ne to kaga inda ka saki yanzu ka hutar da safanin malamai duk lokacin da aka ce ma an yi safani wani ya ce kaza wani ya ce kaza inda kai hanyar da zaka bi ka kukuta daga safani din ta hanyar aiki da dalili to wannan shine abin da yayin mutum ya zamanto ya aikata wala bi masumratin farjaha alal madhhabi sana'ar wala batawarwarewa bi masumratin farjaha alal madhhabi mace ta taba gabanta arwala ta batawarwarewa wa kila yanqudu mutlaqan wasu kace kai ko ma kaka maskar dai ta taba gabanta arwala ta tawari wa kila yanqudu in qabadat alayhi wasu kace in ya zamanto ta danki gabanta arwala ta tawari aw an tafat ko ta shigar da yatsata ai ada qalat ya da bayna safariya ko ta shigar da ya tsakankanin al'aurar ta guda biyu suka ce arwalar ta tawari amma wala ya taqidu in masad zahira in ta shafi saman gaban ta mabayyanin gaban ta arwala suka ce bata warware ba wannan kauli na farko cewa wala bi masumratin farjaha arwala mace bata warware ba in ta shahi zahirin gaban ta Imam Abu Hanifa ta kan wanne yake kai Imam Malik kan wanne yake kai Allah cikin su da rahama cewa lalle mace in ta shahi gabanta la yaqudu du'a arwalata bata warware ta amma Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal sun saba musu suka ce lalle arwalata ta warware in ya zaman to ta shahi gabanta menene dalili suka ce akwai hadisi na Umar bin Shu'aib ana bi an jaddi manzara sallallahu alaihi wasallam man sadakarahu falyatawaddaa wanda ya shahi gaban shi ya arwala wa ayyu mamra'atin massat farjaha falyatawaddaa duk mace da ta shahi gaban ta sai arwala da kuma fadin Aisha Allah kare ta a gare ta tace idza masat al-mar'atu farjaha tawaddaat in mace ta shahi al-aurata ta yi arwala sai kuma ranjaya suwa kenan ta yanda warwarewa arwala kenan yanda aka ce in namiji ya shahi al-aurash arwala shi ya sake to asali kaga an-nisa'u shaqaiqur rijal shaqaiqur rijal shaqiqai ne na mazaje kenan in har namiji ya shahi al-aurash arwala shi ta ware to haka ita ma mace in ta shayi gabanta kenan arwalarta ita ma ta ware kenan saboda kenan duk abubuwan da ya shayi namiji ya shayi mace bambantawa dole yana buƙatar kenan dalili saboda haka koda ba wai ta shigar da hannunta a gabanta ba ta shayi zahirin gabanta to ita ma ta saki arwala shi ne wala bi masjid duburi arwalar mutum batta warwarewa dan ya shayi mazaunin shi wannan kunsa ko ya shahi mare ne shi wala bi inhazi ko kuma dan gaban shi ya miƙe min ghairi lafta in dai ba wai ya ji dadi ba saboda in gaban shi ya miƙe kuma tare da sha'awa kaga za a iya samun tsakar wuzi ba tare da ya ankara wala bi ladzati bin nazari min ghairi madhi ko kuma inda mutun yayi tubi na sha'awa sai ya ji dadi amma wuzi bai tsaka ba anan ma kenan arwala shi bata warware ba saboda me ake dubawa kenan fitar wani abu wala bi tafakkuri ma al-ladha fi qalbihi ko kuma inda yayin tunani da sha'awa a zuciyar shi tare da jin dadi amma a zuci min ghairi in'azin amma gaban shi bai miƙe ba saboda in gaban shi ya miƙe to kaga za a iya samun fitar kenan wani abu ba tare da kenan ya ankara ba shi yasa matsar an samu kenan sha'awa tare kuma da fitar kenan da miƙe wanda ba to ya saki arwala ya mana ya kama ruwa ya saki arwala shine yafi kenan abinda malam ya ambata na mutun ya shahidi qurashi
wannan arwala bata warware ba kuma ba dai bane da shawar gaba wani zai ce to an shawar gaba ma a saboda ai kaga gaba daban kuma baya shi ma daban kuma ba za a kiyasi ba akan waɗannan abubuwa ne wannan shine mazhabi na Imam Malik kamar yanda kenan malam ya tafi akai shine mazhabi na Sufyan al-Thawri wanda kuma sabanin Shafi'iyya Allah ya tsare da rahama sai malam ya ce farani reshe guda biyu al-awwal na farko al-qarqaratu shadida tu jubal wuduwa al-qarqaratu shadida yace kukan ciki wanda yake matsananci cikin mutai dinka yana kuka kukan ya tsanani qarqaratu shadida tu jubal wuduwa tana cancantar mai arwala wannan kauli ba wai dalili bane na qur'ani ko suna ihtiyata ne kenan ihtiyata ne akwai abinda malamai suke danne kenan zagaya saboda kenan aran tana iya cikin aran wani abu bai sani ba ya fita to yanzu dan kai ya ce wa da cin kokonto sai aka ce saki arwan amma kaga wancan hadisin da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya samu kenan wani abu a ashkal alaihi a kharaja minhu shay'un amla kaga mai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fala sarif hatta sama sautan aw yajidaniha kenan karkaratu sharida ai shi ne wannan to anan gurin ginu ne akan ihtiyatan ya tafi akai amma ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nuna kenan ba wajibi bane ba saboda haka wannan ijtihadi ne ijtihadin kuma ya ci karo da nasi to kaga yanzu sai a aje ijtihadin sai a aiki da ni hadisi saboda haka yanzu ba za ka ce ba a farde din da ciki na da kuka in saki a kar ka saki sai dai in ka ji wari ko kuma ka ji karin tabbas daga bayan ka wani abu ya mutu saboda in kai haka ne shine kai aiki da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya ce farani reshe guda biyu reshe na biyu qala fil kitabi yace qala an fadi ya fadi fil kitabi a cikin al mudawwara in sallahu wa idafi yawanci juma'a da ban sana da istilahi na yanzu ana magana ne akan mazhabi na Imam Malik ya kace al kitab suna nufin mudawwara kamar yadda Mukhtasar Ibn Khalil ya istilahi ya bayyana a muqaddima cewa kenan ya ambata wannan yana nufin mudawwana in kuma malaman nahawi suka ce alkitab suna nufin kitab nasibawi amma a musulunci aka ce alkitab kaga me ake nufi qur'ani to sai dai bangaren istilahi kenan in kana magana na masu wani fanni wani yare to ga kowane yare abin da suke amfani da shi kaga inda ka iya turanci misali ko ka iya faransanci za ka yi karatun likita ai kaga yaren likitoci ya sha bamban da wancan yaren da ka karanta dole da akwai wani istilahi da suke amfani da shi yaren sojoji kaga dole da akwai wasu istilahi da suke amfani da shi yaren kaza to haka kowane fanni suna da wani lahaja din wani yaren da suke amfani da shi a wannan kisa in sallahu wa yadafu alhadatha in mutum ya sallahi yadafu yana tunkudewa alhadatha hadathi a ada abada har abada ya sarki in sallahu wa yadafu ada abada kenan ya sake har abada mutum ne kenan ya zamanto ya yi sallah amma suna tunkudaddin niya da bawali ya turo bawali ya turo shi ko bayan gari ma'ana yana kokarin matsaya bayan gari ta yadda inda zai saki shi fitarwa zai inda zai saki shi bawali fita zai inda zai saki shi iskar fita za ta yi to yanzu ai kaga an rasa nutsuwa a cikin sallah to abin da ya kawai ya katse in dai an kai haddi na mudafa in dai an kai haddi na mudafa kaga yanzu ai za a je sujada ko rubu shi kuma yana dabara ba zai iya sukin ciki bai rubu to kaga ai ba ai sallah da haka kawai ya sallama ba ne ya jira ko na abiya kuma kawai ya sallama ya shi saboda an huta da shukuri kuma babu nutsuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata bi hadar tu'ami wa la huwa ida su la akhba thani babu sallah inda aka kawo abinci ko kuma ida su la akhba thani bawali hadasi yana to kudade ne ya da hadasi kenan babu yin sallah wa qala al ashiyah yace malamai suka ce wa qala al ashiyah malaman mu suka ce in mana'u zalika min tamamil fara'id in hakan ya hana shi suka farilla a adi abadan ya sake a abadan wa in mana'u min tamamil sunani in kuma hakan ya hana shi suka sunnani a adi fil waqti ya sake a lokaci wa in mana'u min tamamil fara'id in kuma hakan ya hana shi suka mustahabi ne bala i'adatu alayhi kaga wani tafsiri
kenan wa in mara'ahu min tamamis sunan qara fi waqt in wannan tun kudewa hadisin sai yasa ba a samu ba cika sunna to inda sauran lokaci sai sake sallade yanzu tun yayi sallar ya gama amma hadisin sai yasa bai gama cika wasu sunnoni ba to inda sauran lokaci ya zama to ya sake wa in mara'ahu min tamamil fata'ili in kuma abin ya ana shi cika mustahabi wala i'adatu alayhi nan gurin ba sai ya sake amma in tamamil fara'id ne ba farilla a ada abada in kuma ya gaza tsayayyar ruku yayin sujada to kawai ya sake sallah in kuma yayi attaniya wajen yin salati ne wajen yin wadannan suran addu'o'i don da suran lokaci suka ce sake in babu kuma ba sai ya sake in kuma tasbihi ne yana shi tsayawa ne to shine suka ce kuma wannan fara'id ada hikima anan gurin saboda wannan din zai hana ka khushu'i a sallah idan kuma khushu'i ai shine lokaci shine bayan sallah khushu'i mutum ya sallah ba khushu'i kamar gangan jiki ne ba rai mutum ya sallah amma kawai yayi sallah ya ida bai ma san me yayi ba kaga kamar gangan jiki ne ba bai qara afra almu'minun alladina hum fi salatihim khashi'una Allah ya tsune waɗanda a cikin sallar su suke khushu'i to kaga zaman tomi akwai khushu'i amma sallah babu khushu'i kenan sallar ba tai ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa lalle hakan bai fata sallah din mutum dan samu to gudadde ne a safanin wanda suke zahiriya safanin wanda suke zahiriya sai dai tafsili wanda malam ya nakanto anil ashyafi daga malamai wannan tafsili ne mai kyau saboda kenan idan abu ya hana shi cika mustahabi ko cika sunna kaga sallah ba ta bace ba amma sai rashin nutso ya hana cika rukunai to kaga sallah ba ta yi saboda wanda yayin sallah bai cika rukuni ba annab sallallahu alaihi wasallam sai ce irji fa salli bainaka lam tusalli kaga ni to shi yasa wancan tafsiri da malai na kalto kaga kenan tafsiri ne mai wannan rashin nutsuwar tun kudade ne sai hana shi cika farilla to kawai ya sake sallah in ya hana shi cika sunna to wannan shi kuma daban ce sai kuma kenan na uku zawalin aqali gushewar hankali bil izma'i aw al junub tanda hankalin mutun ya gushe bil izma ta hanyar suma aw al junub ko kuma ta hanyar sabin hankali aw al sukur ko kuma maye kana zalika bi haramin aw halalin abinda ya shaye mayen na halaka ne ko haram aw bi nawmi ko kuma a ta hanyar barci ne in sakula in barcin yayi nauyi wa tsala ya tsawaita aw qasura ko ya gajarta bi khilafin nawmil khafif sabanin barci wanda yake mara nauyi fa innahu la yaqudu bi warwarewa arwalla walau qala ko da ya tsawaita wa huwa alladhi yashkuru sahihu shine wanda mai barcin yana iya sani bi man yazhabu man yati ya san wa ya kai wa ya zo shi wa taqir walladhi la yashkuru sahihu bi dalika barci mai nauyi shine wanda mai shi bai san ba halin da yake ci kaga Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku masu imani kar da ku kusanci sallah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke fadi saboda haka kenan zawalul aqli bil ijma aw al junub mutun ne yayi arwalla sai ya suma yayi arwalla sai samu taban hankali yayi arwalla sai mai kana sukur bi haramin aw halal magani ne likita ya bashi na kashewa zahi sai magani ne zamanto yana buga shi kaga ai misali a baban shi shi halaka saboda an bashi ne dan kashewa zahi to sai zamanto kenan wannan mayen ne arwalar shi tawo ko kuma a haramun ne ya sha ya dauki abin ya sha lahiya lau kaga kenan haramun ne to ba za a kalli ba cewa ai abin da ya sha haramun ne in yayi arwalla sai ya sha to yanzu kenan babu arwalla aw bi nawmi ko kuma tunanin shi ya tsaye amma barci ne yasa sai ya fitar ga ya ce shi in taqula wa qala aw qasir bi khilaf al-khafi yayi dogon barci ko kuma barcin ya zama to mara tsayi ko kuma wanda yake dogon barci to duka wannan safanin kenan me barci wanda yake marashin nauyi wannan bai warware ma ba mutum arwalla malai ce wa ya haramu alal muhaddisi ya haramta ga mai hadasi as-salatu haramun ne mutun yayi bawali ko yayi bayan gari ba tare da yayi arwala ba ya sanna waqawaf haramun ne ba kai arwala ka je garin ga tawafi wasujudu tilawa haka sujjera ta tilawa kana karatun qur'ani sai ka zo kan gaba da sujjera kuma ba kai arwala yace ba za ka yi ba wasujudu sahwi haka sujjera ran kanwa idan ma yayi da arwala wa masal musahafi mutun yana da hadisi ba zai dauki qur'ani ba biyeni ba zai dauki qur'ani da hannun shi ba aw bi hudin ko kuma ya sa wani icce ya kama kafaka qur'ani wa hamluhu bi kharita aw ilaqa ko kuma ya dauki wannan qur'ani kin ta hanyar sanya wani igiya ko kuma a wani maratai wa yajuzu masl lawhin lil muallim yana halitta amma daukan allo ga wanda yake malami wal muta'allim da kuma wanda yake almajiri ala ghayr wudu'i ko ba arwala saboda a ce misali mutun da allo yana mai takaratu in arwala shi daure ya koma ya kare ya dawo ya koma kare ai kaga da akwai mashaka zai zama akwai tsanani a ciki walau kana balighan ko da baligi ne wai qur'anul subyani makaruhi ne ga yara masul musahatil jami'il qur'an taba littafin da ya kumshe zo 60 min ghayr wudu'i inde ba tare da arwala ba kenan haramun ne yin sallah ga mai hadisi manzara sallallahu alaihi wa sallam ya kawalla salatan bi ghayri qabul Allah ba karbar sallah ba tare da arwala ba tawafi kuma kenan zagaye dakin Allah shi ma wasu malamai suka ce yin haka nan kenan ya da saboda hadisi a tawafi bil bayt salatin illa anna Allah ba fi al kalam zagaye dakin Allah kamar sallah ne dai Allah ya halitta yin magana a cikin shi wannan bai tabbata ba matsayin marfu'i sai dai mawqufi ma'ana a magana ce ta sahabbai shi yasa shaykhul islam yace wa tabayyana li anna taharata al-hadath la tustarabu fi at-tawaf wa la tujibu bihi bila rayb tahara ta ba shartan ta wajen tawaf sannan ba wajibi bane ba wa la tustarabu fi taharatu subha yace sai dai an so mutum yayi arwala fa innal adillatu shar'iyya inma tadullu ala adami wujubiha yana nuna ba wajibi bane idan mutum zai yi tawafi sai yayi arwala sujudu tilawa wasu malaman suka ce lalle ita ma ba zai yi ta ba tahara juru akan cewa kenan sharadi ne tahara a cikin ta juru akan cewa sharadi ne sai suka ce kenan an sharanta dole hayda tahara kuma sai an fuskanci al-qibla kuma in za a yi ta sai an yi sujada in za a dago sai an yi sujada kuma sai an yi sallama jumhurin malamai kan wannan suka ta wasu na ganin ce a ibada ce sai dai ba kamar sallah ba take saboda haka ba sharkanta ba a yi ta kenan tahara ko kuma kenan fuskanta al-qibla ko wani abu daga abubuwan da suka zamanto sun gabata haka kuma Abdullahi ibn Umar wannan shine matafin shi haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma shine kauli rajihi saboda babu dalilin da yake nuna cewa sujudu tilawa sai an yi tahara kaga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta azfatul azima ya salamu billahi kashifa afamin hadha alhadith ta'jabun wa tad'abun wa la tabqun wa antum samilun fasjudu lillahi wa'budu kaga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta gaba daya kowa yayi sujjada fika da wanda suke musulmi da kafirai da maza da mata ba wanda bai sujjada ba sai wani tsoho shine kawai wani munafiki ke dauko kasa ya sa gushe ce ya fi ni haza ya ishe ni ni kasa ta tabbu amma duka kowa sai su da kansu kafirai da suka ji an yi wannan kashi ne an yi abin nan sai suka ji tsoron haka aje azaba ce dan da Allah subhanahu wataala yayi wannan kashi ne yayi wannan tahdidi din kuma sai Allah ya umarni bayan kasha gagari to sai suka ji tsoron ka aje irin wacce azaba da Allah ya ce fa in tawallaw fa qul anzartukum sa'iqatan mithl sa'iqati 'ad wa thamud ya sun juya ka ce to wa ina tsawatar mu ina tsoratar da ku kar ku je irin tsawar da tawara da 'ad da thamud da harbi saboda ai larabawa ne kuma a yankin ku suka rayu to sai suka ji tsoron wannan duk sai suka su ta to kaga ai ba inda za ka ce duk musulmin da suke lokacin kowa yana da tahara wanda suke kuran kaga bai yiwa ka ce kowa yana da tahara sai kuma karatun qur'ani ba tare da arwala ba ba tare da arwala ba ba ta hanyar kama qur'ani ba wannan kaga abu ne mai sauki kamar fakar arwala ka yi tilawa wannan babu laifi saboda Aisha ta ce annabi sai ya zikuru Allah ala kulli ahyanihi manzo Allah sai na ambata Allah kowane zamani shi yasa kenan suka ce ba sharafi bane wanda zai tilawa sai ya arwala wannan shine mazhabin Abu Hanifa jumhuri akan suke kai jumhuri na mazhabin Shafi'iyya Imam Ahmad ibn Hanbal kan wanda yake kai kuma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wannan shine abin da ya zaba yana daga abin da yake warware ma mutan arwala in yace namar raqumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi dangane da cin namar raqumi mutan zai arwala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce na'am anata wadu min lahum al-ibli in mun ci namar raqumi sai mun yi arwala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kware a wani hadisi ma ke ce tawatta umil lahumil ibil dan ka ci namar raqumi arwala ka tawarwara kai arwala inda ka ci namar raqumi yi ma hadisin tawili cewa ana majalisi ne sai wani ya tusa kuma dan ka akume ta shi an ci namar raqumi sai aka ce to ai arwala daga aje ai arwala wanda ya ci namar raqumi ya arwala wai dan ka akume ta wancan saboda ka aje ya tashi aka suka yi tawili wannan ba haka bane kawai in ka ci namar raqumi ya warware ma mutan arwala ba ana nufin an mutu wancan badan saboda wani sababi a ba haka nan sai kuma abubuwan da suke warwarewa a abubuwan da suke wajabta yin wanka yanzu da mun ji abubuwan da suke warwarewa arwala abin da yake kanmu kenan bi kokari mu lazamci waɗannan ababe sai da zai zama to kenan mun kura da su mun kuma isar ma waɗansu a kan haka sannan wanda ya nuna mana cewa addinin musulunci da fudda buƙata ake musulmi ya zama to ya nemi ilimin Allah ta fasalu ana zikiri in kuntum la ta'lamu sannan kuma ba so kuma ya tana ka neman ilimi ba so kuma ya tana ka neman ilimi Allah subhanahu wata'ala a suratul baqara ce inna allaha la yasta'i min al-haq ma inna allaha la yasta'i أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أم سليم تدور إمام صلى الله عليه وسلم تنبيه تأتي يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فعلى آل المرأة من أصل إذا هي ظلمت ألا قم يا باتا أنا يبين لك أسكي أدعكم شو واجبين أمة سليم وبركي سيتاي وانكا Nana Aisha kaga tace ni man nisa'u nisa'u al-ansar lam yamna'unna al-hayaa min an yatafaqqahna fi din tace ma dan lalle mata na Madina wanda kunya ba su hana su karbar neman ilimin sulhati saboda haka kenan in ka ce bazan tambaye ka za ba ka je kai ta ibada ka kana ta kirtu babanka to kaga in ka ji kumiyar kai tambaya to kaga kuma dole zaka hadu da kumiyar kuma ta lahira saboda Allah bai raba abu ta mushi ta hanyar jahilci Allah kare ku fasalin fi mujibatul ghusli fasalin zai bayyana mana abubuwan da suke wajabta yin wanka wa mujibatul ghusli arba'atu abubuwan shi kuma ba zancan ka ce wai ilimi neman ilimi ko ka zaka ce kumiya shi yasa malamai suka ce la yanari al-ilma mustahiyan wa la mustakbiran wanda yake mai jin kumiya ba ya samu ilimi ko kuma mai girman kai ba ya samu ilimi waɗannan guda biyu wanda zai dinga jin kuɗi a kitan baya to ai gobe kai ma karatarwa za ka yi yanzu ka ce wallahi ko lokacin da kai karatu kuɗi a cikin rana kawai ya tambaya wallahi karatun na an yi shi na so ya tambaya to da kuɗi to yanzu haka za ka ce ma ɗaliban ka ko haka za ka ce mai tambaya ka ce da an yi karatu kawai kuɗi a cikin rana kin tambaya shi yasa kawai kaza kaza to shi yasa an da wannan ba za ka ci kamar likitan shi kuma da malami da likita Allah ba koyi a to yanzu misali mutum waro ya wato mushi a wani gurin jin kumiyar shi yanzu shi kenan sai je yana da gurgu to yana ce malikita maruru ne mutum mu a wani guri ya dora kaga ai mutuwa zai kaga ga ai kashi shi zai dole shi bai ma san lokacin din kaje ana cewa ana jin kumiyar ai tsanani bai kai ba kace to ne yanzu a je wani tiyatar nan kawai in cire kaya na ba ga ya bayan ba ba ni an huta ma ba kai za ka huta don ko wuya ta kai wuya ai baka san ma yanda zaka yi abu to dai Allah kare mu da jarraba shine yanayin hira al-kiyama daga ai Aisha radiyallahu anha da aka faɗi yanda za a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce innakum tujiruna yawmal kiyamati innakum tuba innakum
tusharuna yawmal qiyamah tuffatan quratan qurla za tara quratan qiyamah babu tufati babu takalma ba tara da sallatu ba sai daga kuma maza da mata ya zama juna da kallon juna sai Allah sarrace al'amarin yayin karfin wannan abu to kai yanzu misali mutumin da wuta ta sale ta kuna kamar wadannan bayin Allah wanda suka hadu da wannan imtina Allah ya kawo su da rama Allah kuma sai ya karshen wahalar kenan ubangi subhanahu wataala ya kare ruwan al'umma shi irin wannan jarraba ce shi yasa kaga wanda wuta ta kuna yayi shahada wanda ya fada wuta yayi shahada amma ba za ka ce ba ina roƙon Allah Allah ina roƙonka kuna kuka shi yasa wanda za su saka ga yake neman tsarin Allah Allah ma ni a'udhu bika min al-hadami wa al-ghadabi Allah yana neman tsarinka daga al-hadam ina neman tsarinka daga al-ghadabi Allah ka kare ni kar wani abu ya ruzo kar ya zama to misali na girmi ce ruwa amma kaga al-ghariqu shahidu wanda ya girmi ruwa ya shahada wanda wuta ta kona ya shahada wanda kaza kuma amma ba a rabar ka je kuma sai a dunkula kana iya ruwa Allah shahada amma kace dan da an ci wanda ruhi ya ruzo ma ya shahada ka dinga watsa ruhi ya ruzo ma ko kuma da wuta ta kona ka dinga watsa dan kai shahada a ba a rabar da shi yasa ka nemi watsar Allah daga wannan abu saboda baka san ba a wani yayi sai kuma kuskuren da yawanci ake samu wanda da yawa an samu wasu daga malaman wasu fada kan wannan ka san duk lokacin da wani al'amari ya taso to kuma sai kaga cewa wannan al'amarin ba sa ba su yan jarida ba su san ba malami da yan jarida da mata da wannan su ba san ba malami su a wajen su ne shiga ta yi ko gidan radio shi ne malami kamar mata ne da wannan su malami ne shiga ya to da yake ko wanda a yanar gizo yake ya dakuwa mun shi da wannan su wajen su shi ne malami ce to kawai sai a laika sai a tambayi wani shi kuma sai duba sai tsara ko wanda ta mushi dai sai fadi wataƙila ma wani komo da shi ce ta kone kaga yana jin haushin da ma mutum shi ne asara kawai sai cikin jin haushi sai ba da wata fatawa ta da to kaga kuskure ne ka ce ai wanda suka yi wannan sun je yin kaza ne sun je ka dinga neman ka dinga nuna ma sun yi ƙarshen mummuna tabbas kuskure ne ka je ka ɗauki abin da ba a baka ba amma menene matsayin mutumin da yayi wata mutuwa daga mutuwa ta shahada amma a hanyar sabu kamar misali bawa ya guje ma mai gidan shi sai ya hauje jirgin ruwa sai kuma ya nutse a cikin jirgin ruwa misali sai kaga ai shahada ce mutum ya je sata ya ruhi ya rubzo mushi misali ai kaga sako ne ya je misali sai ruhi ya rubzo mushi to a ce wancan ba haƙƙinsu ba ne ba wanda kuma shi ma sai ka kalla abin da fuskoki guda biyu abu na farko mutanen ƙauye ne jahilai ce musu aka yi gani ma kasa su a mahallarsu da Allah suna gama cewa wannan abin kawai duk inda aka taba har halaka ne asi ba saboda mutanen ƙauye ba su da ilimin sanin cewa wannan abin dalla dalla kaza ne ga mota kun shiga kaza misali
iyo da ba ya wuce kawai
to kagari kenan dole a musulunci kowa sa akwai abubuwan da yake wanda suke mutanen da suke nesa da ilimi kare ka mutum ne wani zo da kauyen sa yazo masallaci ana masallaci sai su da musari a masallaci masallacin da a duniya shine mai daraja ta kuma ga masallar sa sai yayi je su da musari kagani to kagari akwai uzurin da ake ba mutum na sauye to yanzu bangaren uzurarka masu kansu ma na wasu ka kalli wannan sai kuma bangare na biyu mutumin da ya mutu wa shahada amma a hanyar sabo wannan sabon bai rushe mai ba wuce shahada mutu wa lalai shi na shahidi yana nan kuma in yana da alhakin wancan kuma alhakin wancan yana nan shi ne kauri mafi adalci da malamai suka faɗi mutum da ya mutu wa shahada amma kuma me ta hanyar aikata sabo to yanzu wancan shahada shi ne tunda ai alƙawari ne wanda wuta ta kona har ya mutu shahidi to yanzu wuta ta kona su mutu kuma a abin da ake gaba haƙƙin su bane ba zancen ko uzuri ko kaza shi wancan dole ne ka kalla an ce musu garima ce kaga ba su da masari ya kawo ka gani to amma kawai ka zo ka ce wai sun yi kaza sun yi wane da sun yi wa waya gaya maka ka zo nan kuskure ne waya gaya maka kuma a ka'ida ko wasu abubuwa da muke in musiba ta faɗa ma mutane yanzu kamar Libya da aka samu walalar ruwa kamar misali Maram da aka samu kenan wannan girgizar kasa sai mutane su dinga ai sabo waye kai saban da ake a jama'a gidan ku ba sabo kai da Allah ma saban da kake ma yayi na wadance gidan ku ba sabo ko kai barka safa waye masumi wanda bai sabo to kenan in haka ne haka ne sabo ke jari wannan abu amma shi sabo ba za a bane da zaka ma wani gori kace su kaza din sai sha saboda kai din kai ma baka yi ba kai a jarabce ka ne a kaida wanda musiba ta faɗa ma aziya ne shi a ga mai magana mai dadi amma ba daukowa wata magana daban ai ta wani ne wannan sai sabba bake ya Allah ya ce kulli ibari ya kulli da kini a sanin shaytani ta ne ka ga amma abu bai da ka fito magana ba kace sai dan yana san ya ta dalbani wannan mun ne nasu husna to dole ne an kallo wannan abubuwa din amma wannan kuskure amma da malami tambaya ko malamin shi aka taba ma tambaya lokacin da wani matar shi ta koma gidan shi ko an sa ma kai shi ya san sai kyarta wuta mutum malamin a wancan lokacin ma sai ya ce ai tun jiya mutumin a wuta ana iya ta bunka ma kai shi wuta a cikin tsare da mutsalalin ila yau har abada yana rusa kai to kaga wannan kuskure ne su kuma an jaridi aka mata in za kuma malami tambaya sai ku kiraye shi inda rana za ku kiraye shi sai alaka ta malam muna da tambaya su kuma ko zuwa ku kuma a labaran sha biyu za mu sa ku yi nazari kenan ga abin da za mu yi tambaya a kai ku yi nazari zuwa nan da gobe haka kenan za mu ku tambaya a kai kaga in bai sani ba ya tambayi malamin shi in zai ba amma kai tsaye ka samu malami ka tsaya shi ka ce mishi kawai kaka kawai yayi dan haka haka ya so sa kai shikenan kawai kaga ni kawai ya kirtubo kuma abin da yake da alaka da al'umma duka gaba daya to a dinga kallon mutanen da suka yi shahada ana tura su ta ana jiya bashin su ana kaciya sun yi kaza yake ce mutane sun ke da aljanna ko wuta kaga kana zancan wani an je wani dibar baya ce dole ka bar ne dole ka bar abin da zuba ce yake yi mutanen suka je su kan kuskure abubuwa duka ya faru kuma dai kaka dai aka yi wani abu ne wanda in jama'a ta zo ba iya fatarwa shi kuma kaka aka yi in jama'a dama ta taru inda kwai ne rubu ne ba ya daya shi zai ko kuma da wannan jirgin kai kaga wanda shi hankalin jirgin ma ba shi to dole sai ka kallo wadannan abubuwa su kuma mutane irin wannan abu su kure ne duk abin da ba haƙƙin ka ba kaga ka kiyaye shi duk abin da ba naka ba abin wani ne to kai ne sai da wannan in mutum shi ya baka wannan khalas amma duk abin da ba naka ba to kawai kai ne sai da shi kuma sannan in an ga sharri a musulunci yana da ka'ida ne sai ka kiyaye manzara sai sai ce man sami abin dajjal bariyan awan wanda yaji dujjal yayin nesa kenan duk inda ka ji mota ta faɗi ta mai to zuwa zuwa ba za ka yi kace diba ka gudu saboda an yi abin da amara da an yi ai mai an yi wajen mutane 50 duk da suka sare suka mutu duk inda aka ce ma gobara ta wuta ce to tana da makasan ka aka ce ma mai ne an yi wannan na bakin kasuwa na gida abin nan lokacin kalinka kaga shi ma yadda aka dinga samun mushkila kaga to kaga cikin kallori wasu suna gudu ma yake zawa wani wanda ya musu guda zo kaga duka wannan abu to an yi tauna abubuwa yanzu duk wannan ba zai zame mana izina da abin nan ba kaga dole ya zama to mu tsaya mu san me muke in ga jiyaran ka da an ce an yi wannan to kokari hana su in almajiran ka ne ka tara su daga makaranta ka ji an ce mota kaza guri kaza to kawai ka ma hanya ka je ka yi kokarin karo ka hana su su bi wajen wadda su dogon kewaye saboda komai yana iya faruwa motoci da suke wucewa kaza ne komai yana iya faruwa to kaga wannan kuskure ne ba karami ba ta bangarora din kuskure ne bangaren fatawakin da aka bada Allah sa wanda ya bada fatawakin ya yi kokari ya dawo ya warware ko kuma ya bincike yadda gaskiya take ya zamanto ya warware a kai su kuma kuskure ne kenan mu ci gaba da yin haka nan duk inda muka ji wannan abin ya waru ya zama to ana alfata duk inda sharri yake kawai ne sai ki yi shi na ta sai mu abin da muka wadi ya zama dai Allah ta rahama Allah da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya da fata mu ya rabbal alamin na'am Thank you.